شويتي فعلا بشهر الليل دوتر مولد النبي محمد قد أتى حقيقة وتن يظلمنا بالمخصصين ميكي بنتكي بنتان درجوتي وانيني ميكي بنتكي بنتان درجوتي محمد وشينا نبو محمد عبد الله دان عبد الله سر الممخصي سرمي أبنتر كتيبا لقد جاء لقبل الكوني أنبو محمد يارغا تنقبان الكون قبان الهلتر الله يارغا قوة بالقيب وعده أتنقيب ما شكريني أنبو بإذن أولاً جرما وتشريف عند دوكك وصير المحسسي دول سركم بالكيب التوى تسطع في الألبازي أنا محمد يابوي أتجن تباري فالكون كله باكين أين هلتر على مظاهر ألبازي مبين وانا تباة النيد أنا محمد يابوي أتجن صار هذا المحسسي دولنا بكيب التكيب التوى تدور في الأدواري ياكي وياتكين كي ويكي وينصى iska da wahadahu yayin da ya kasance shi kai annabi Muhammad tana kara kuma annabi Muhammad ya buya al-ayn al-basiri ga idan dana mai basira al-mufakkisi ne bincike ya gane annabi Muhammad shi ma bai iya ba ba zai kuma iya ba fa alan lali wa sahlan marhaban summa marhaban matata anal mahsusi yayin da meke bacce bacce zo mana sirri sirri na wa mukhlisi kuma mai sarkace ni wa anni wa nafsi shau yace ina yi wa kaina murna summa yawmi sannan ina yi wa wuni na murna wa shahruhu da watan wunin da nake ciki shi ma inda ya masa murna kaza baladul kadbasahu khairu akhbasi haka nan garin da madan kwarinta kalbi na ya taka garin garin Madina nan ma inda ya masa murna saboda annabi Muhammad wa fi'an ina yi wa quraisha wa murna wa abdullahi da abdullahi mahaifin annabi Muhammad summa aqilatan sannan kuma sai da aminatu mahaifiyar manzo Allah ita ma annai mata murna da haihuwar annabi Muhammad da tayi a ta kauma habir ruhi da ta zuwa mutananta da ruhi aina tashahhusi shine ainihin gurin duba ko kuma aina tashahhusi shine tsantsar mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu mutasallimul ilahi salati da amincin ubangiji bi kadarihi daidai gurgurdan kadarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to salatin ala al-mustafa ya tabbata ga mustafa bin zabi wal ali da ala yansa bal kulli mukhlisi kai baraga dukkan wanda yake barkatacce shi ma ya shigo wannan salati nan rabbi mutu da khairu al-khaliqi ayda sabai na lamunce tsartsan tsantsar soyayya na lamunce ta ga annabi Muhammad biyayyan halittar Allah safa a wajadin tsarkin soyayya ma asaba asana yi tare da tsarkin yaban kuma da nake wa manzon Allah bawusi dai ba cewa ta waruhi da kuma ruhi na in zakartu muhammadan idan na ambata annabi muhammad shine dai ba cewa ta kuma shine ruhi na mana ay waruhi shine hutu na kenan shi ya ce ruhi to ruhi na hadita kenan shi kuma ruhi hutu hutawa to shi kwakwane si dai ba cewa ta waruhi da kuma hutu na in zakartu muhammadan idan na ambata annabi muhammad ne kawai abul kauni uban halitta baki daya bahar litubi kogin baiwa aina sabai aina sahai kuma annabi shine tsantsar kyauta da muka same ta daga Allah jamilul muhayya mai kyakkyawan fuska ma'adil da khairi shine wato yana jamilul muhayya mai kyakkyawan fuska ma'adil da khairi baramin al khairi abin da ake cewa ma'adili wato shine ma'adani yadda ake hako bon da su diamond da wato yana sauran abubuwa wanda ake samu petrol da wasu ma oil da kalar zirka wannan shine ma'adini to da Hausa shine ake cewa baramu to manzo Allah shine ma'adini amma da alkhairin Allah baki daya kamilun kuma cikakke jalilun mai girma azimin hulki mai manyan dabi'u rabbul wa'i ma abutan tutar yabo ranar tashin alkiyama kowa sai ya gode wa manzon Allah to ba wannan rana za a rasa ina za a ce duk annabin da ake tunanin zuwa gosa ba sai iya ba na je ku annabi Musa ya ce ga abin da yayi annabi Ibrahim ya ce ga abin da yayi annabi Nuh ya ce ga abin da yayi sai a ce kai ku ta mu zo mu je wajen dai annabi Isa shine ruhullahi ya fi mu kusa da Allah ana zuwa ku annabi Isa zai ce kun ga duk wannan abu da kuke faɗe ni ruwal ni ne ruwal lahi ni ne kaza haka ne amma ba inda zani ba zan iya zuwa ba yau ba wanda ya isa yin jefin Allah sai annabi Muhammad shi kada ne Allah ba zai kunyata shi ba Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne fa za a tafi gurin ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su gurin sa manyan annabawa ne da siddiqai da shahidai da duka babu da duka babu da afaradi da aqdabu da mafatil kunuzi da gausannai sauran mutane ku ba su wannan su ne za su je su fadi gaban manzo Allah yana hango al'umma manzo Allah zai rika ana laha yana murmushi yana buka tabida maranar tawus ya rasulullah so muke ka taimake mu ka roƙar mana Allah ayi hisabi kowa ya bar wannan bala'in da ake ciki na filita mahsha domin taron mahsha din ma za a yi shi ne kawai dan a nuna wa mutane matsayin annabi Muhammad a nuna wa mutane matsayin ma'aiki amma magana wuta ko aljanna manzo Allah ya ga magana ya ce al-maut kiyamatu duk wanda ya mutu shi a kiyama ta tsaya magana ta kare to amma wannan taron mahsha din a nuna mutane matsayi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to so da haka shi ne aka ce to duk wanda za a je gun sai ce ba zai iya ba daga nan za a je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai dai bi mutane zuwa ga Allah inda Allah ya tajalli to nan ne za a je manzo Allah zai fadi sujjada za a ce da bokar kai ba ranar sujjada bane wanda san ko yi ka rabbuka fatarba ga ranar ta zo me kake so manzo Allah ya ce Allah so nake a hisabi ko waye bar wannan musiba to sai Allah ta'ala ya ce na amsa ayi hisabi saboda kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ayi hisabi to wannan fili shine aka ce kowa sai ya gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wani yanar tambara na mulki da za a ji ana buga wa annabi Muhammad yana tafiya zuwa inda Allah ya tatalli za a ji kidan tambarin yana hamita mahamutan hamitan da wahidan har akai manzon Allah ji gun zatin Allah yi sujjada Allah kuma ya amsa masa abinda manzon Allah yake roka to shine rabbul wahi da yake ma abocin tutar yabo a wannan rana rasulun manzon Allah aminun amintaccen Allah a jamalin nasu suratan shi ne mafi can mutane a wajen surar ciki duk wani mai kyau ka kalle shi in dai ka dade kana kallon sa sai ka ga wani gurin ya tauyu amma ban da baiki shi ko na Aisha tana ganin sa ya rasulullah kamar yadda kake so haka Allah ya tsare ka Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi ne mafi cika sura wa akramalu wa fi shiddatin wa mahayi shi ne mafi cikar halittar Allah a wajen tsanani da kyauta wajen tsananta wa kafirai da wajen kuma alhalmi ga al'umma duba da kamar manzon Allah ta karu iyan ya hawhawa na matsayi da daraja da daukaka mustahilan ligairi amma hawan da yayi mai korewa ga wannan saba wanda ya hau matsayi kamar sayyidina rasulullah dan abdullah dana ya kusanta ga Allah lokacin da yaje isra'i fatadalla ya sace kusanta ga Allah shi ce dana kina nan ke cewa dana fatadalla ni la ira ibai shi ne summa dana fatadalla na alqur'ani ya kusanta ga Allah ya sace kusanta ga Allah ba kusanci irin na makali ba ni la ira ibai manzo Allah ya samu wato ainihin baiwa ta kyauta mai yawa ta alkhairi ba arabahu annabi Muhammad ya ga ubangijin sa bi ainin da idan dinan sa na duniya wa suratin kuma da surar cikin sa ta duniya har ce wadansu suna cewa manzo Allah bai ga Allah da baridan sa ba ya dai ga Allah ne amma da idan zuciya ba ido wannan ba wadansu suka ce a bacci ne ya ga Allah ko kuma na Aisha hadisin da ta take cewa ido baya ganin Allah sai dai shi Allah yake riskar wato ainihin halitta to cikakken bayani dai kamar da dan Abbas yake faɗe yake cewa Annabi Muhammad ya ga Allah yake cewa ra'ahu ya ganshi sai shi Ibrahim yake cewa ra'ahu wannan Muhammad ya ga ubangijin sa bi ainihin wa suratin da surar cikin sa ta duniya kuma da idan dinan sa na duniya ya ga Allah ta'ala wa kullu suwa hadha duk wani zance da ake faɗi in ba wannan magana da muka ga yaba ba wara'a wara'i tana bayan wannan kawai manzo Allah ya ga Allah kawai nabiyun annabi Muhammad annaban Allah atana da yazo mana shafi'an yana mai ceto za ka kina tun ba ko cin nutsuwa ne sai da annabi Muhammad rahima mai jin kai azima mai girma zahudan ma'abocin shari'a wa wala'i kuma shine matabancin al'amuran shari'ar gare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talsaba bakwai ta bayan wata bakwai ta haratar a bayyane da shi da ke cewa yana nufin saba al-masani shi ne fatiha wato ne aya bakwai ce a cikin fatiha ita ce saba al-masani idan ka dauko mubin na cikin alqur'ani shi ma mubin na wato ne wannan na can bakara yasin in ka dauko mubin na cikin yasin guda bakwai ne daga karatu ya sai mubin da yake suke bakwai ne ayoyi na fatiha su ma bakwai ne sama bakwai kasa bakwai aljanna bakwai wuta bakwai 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 yake tafiya sai shi ma kwana bakwai ne to malan shi dai ce bakwai ta wata bakwai to an ce kamar yana nufin shi Ibrahim yana nufin sufofin manzon Allah na hakika kenan shine wato ainihin da ruhi da alimi da kuma ilimi da nabuwa da risala da dinka ta tsanani ga kafirai da kuma buzatu yalwa ta alayyi shifarar fuska to wannan shi ne Allah kuma zai shi yasa abin da shi kun yake ne na shi ne aka ce idan mutum yana da bukata yana so Allah biya masa bukatar sa shi ma yayi addu'a shiru sai aka ce to ya karanta suratul yasin kafa daya da ya zo mubin to sai karanta fatiha ta kitabi iya sura ta daya alhamdulillah haka iya sura wato aya din nan alhamdulillah rabbil alamin to aya din kenan da ya zo mubin din nan farko sai ce alhamdulillah rabbil alamin sai karanta 313 daga nan inda ya tsaya sai dauka daga wannan mubin sai kai mubin ta biyu kaga nan yace Abdullahi Rabbani to sai kuma yace Ar-Rahman Ar-Rahim to haka zaka tafi dan mubin in ka tsakaro da shi na cikin surati Yasin to sai ka karanta ayar da ka tsaya ta cikin Fatiha 313 in dai ka karanta wannan kwana 40 bukata ka ba ta biya ba karka kuma yi yawa kawai ba za ta biya ba shi yasa kan ka gama karantawa bukatan ba ta biya kafin ka gama kaiwa kwana 40 dukkan kun bukata ta biya sai dai kawai idan kuma Allah ya kaddara bayan da za a yi mutum ya kasa ya biya ga shi ya ce ta yawa amma dai wannan insha Allah ta'ala zai yi mu mun jarraba kuma mun ga yayi mu to shi Ibrahim ya ce bakwai ta bayan wata bakwai jaharatan a bayyane sifati shifai tsarkin waraka ta ma a gala to abinda ya tsadanta shi abinda ya sa tsarki na waraka samun lafiya ta abinda ya sa ya yi tsada gare ni walillahi to sanin lamarin kuma yana ga Allah ba wanda ya san lamarin masal alayhi lahu Allah kai salati ga Annabi Muhammad fi kulli darfatin cikin dukkan walƙawar gani adidul hasa adadin tsakuyoyin duniya gaba daya warramli adadin dukkan rairayi yanzu idan ka dauki rairayi ka dibiya shi a hannunka wai san gidan da ka diba shi ba yace to Allah kai wa Annabi Muhammad salati adadin dukkan tsakon kwanan duniya kuma kai masa salati adadin dukkan rairayi duk wani kwayar rairayi ta duniya gaba daya kai masa salati makka wani dacewa da buri na abin da nake nidi wai ni minni kulli waqtin bisharatan Allah kai wa Annabi Muhammad bishara da ni cikin kowane lokaci Allah a riga ga Annabi Muhammad ga fa Ibrahim al-Kaula manzo Allah a fasana da shekara man ta da shi dan gaban goshi ne Allah ka ga Annabi Muhammad ke ba bishara da ni manzo Allah ya riga tunawa da ni a riga cewa Rasulullahi Ibrahim Kaula kuma soyayya kai to Allah kai wa Annabi Muhammad kai wa Allah Allah kai wa manzo Allah bishara da ni cewa manzo Allah ya kula da ni a cikin dukkan labari
amin aya san mu
saboda haka ai ce kai wa bishara kullu lokacin cikin kowane lokaci ila abadil abadi ba ya so a gama ba zuwa abadar abadi ba duniya a can karshe karshen ma har karshen ta shifai waraka ta wata ifi to shi ta yi ne ko
ma'ada da'im
ba ok yau to ina abadil abadi zuwa abadar abadodi mahama a da'i shi ne tsantsar kyauta gare ni na abin alhaji da rasa shi ta yi lokacin sanyi na wasaifi da lokacin zafi na a duhara mutukar zamani waɗannan lokutan sarju matihihi na tatiran cewa annabi Muhammad ne lokacin sanyi lokacin zafi lokacin bazara lokacin damina walastu ana ta'isa kamar liqai ni ban ga damar samun zurni ba idan ban tabi da annabi Muhammad ba nabi ne shine ake cewa kalula wani bacci da ake yi a tashi kamar karfe daya ba baccin daraba da ake ba da safe nan gaba komai an sallami iyali an ci abinci to aka dan koma bacci shuru haka sai a tashi kamar 12 ko karfe daya shine kailula yana kare lafiya wannan to shi ne shi Ibrahim ce to ni ban ga wannan kailula ba ma kafin in haɗu da manzon Allah ba maganar baccin daraba ake ba wannan awoyi da ake sharewa wani ya wannan wanda bai fawa ɗaya ba da zuwa dan kwanta ya ce to ni ta ya zan yi shi kafin haɗu da annabi a yi lallai sai na haɗu da manzo Allah sannan zan ga damar samun kailula ba a huta bihi artaji kalbar masawi bi fadlihi da albarka annabi Muhammad ne nake kaunar gyaruwar masoya na ni ba ka ba in dai kana so na da gaskiya shi ya ce to ina roƙan annabi Muhammad ina roƙan albarkar manzo Allah Allah ya gyara ka ka zama mutum mai arziki ya ce mahasin ahbabin masoya na su zama masoya mahasina mutanen kirki na gari wa laila safari kuma su zama sun samu tsarki a gurin Allah ta'ala Allah ya juya su marasa kirki su zama masu kirki bihi da albarka na Muhammad ne artaji kauni khatima sanabihi nake kaunar in zamo hadimin sasannin annabi Muhammad idan haka ne na zama hadimin sasannin annabi Muhammad to fata khatimin ni ahalul bara wa samai ni kuma duk ahalin sama da ƴan sama da ya kafa din su zama hadimin na to gashi kuwa duka kuwa zama hadimin shehu Ibrahim ahalin sama da ƙasa kuma ya zama hadimin sa wa kauni ladil muqtari ta kasancewa ta a wajen annabi Muhammad abin zabi aw da rafihi da kuma kasancewa ta a wajen Allah ta'ala ubangiji da Muhammad ibn Ibrahima ka harin batarin yau na zama kamar wanda yaje ya kan bada subhanallah kamar da ni aka yi bada yau matsayi na abun manzon Allah kuma bai da bayi ko kuma da yaje ya kan bayi da bayi wato ni ne da muqtari da kasancewa ta a wajen muqtara abun zabi misali sahabi kamar misalin sahabban manzon Allah haka dake abun annabi Muhammad wa ahbabihi wa misalin masoyansa aw misal ahli abai ko kuma misalin mazuwa barbu sai da Fatima sayyidina Ali sayyidina Hassan da Hussein manzon Allah ya rufa musu barbu yace Allah ka so mai san wayannan Allah ka tsine wa makiyin wayannan annabi Muhammad yana addu'a sai aka ji shawuran dakin yana amin lovely da yake dafi sai da Fatima sai da yace amin duk abin da yake mun da bangon da abu sai da yace amin manzo Allah ya rufa musu barbu da sayyidina Ali da sayyida Fatima da Hassan da Hussein yace Allah ka so wadannan ka so ne san su kuma Allah ka yi gaba da ni gaba da su shi yasa sayyidina Ali yace alƙawarin manzo Allah yake bi na daga nan har tashin alkiyama sayyidina Ali yace babu mai so na in ji annabi Muhammad sai mai arziki babu mai kina kuma sai munafiki sayyidina Ali yace manzo Allah ya faɗa min an ba wa alimu kullun wuta da aljanna sai yanda ya gina dama zai yi a kiyama la ilaha illallah mu muna tare da shi dai sai yadda yayi sai yadda ya so mu kullum sai na hannunsa na aljanna yana hannunsa to shi Ibrahim ya ce wadannan sai da Fatima da sayyidina Aliyu da sayyidina Hassan da Hussein ya ce to ni yau na zama kamar wadannan abun annabi Muhammad la ilaha illallah salatu wa salamu salati da aminci da wata salimin ilahi da amincin ubangiji bi kadarihi daidai gwargwadon kadarin matsayin annabi Muhammad abun Allah shi wannan an mutu adalin hasawar hannu kenan wa a yi to daidai gwargwadon kadarin ma'aikin Allah alal mustafa salati ta bata ga mustafa abun zabi wasabi da abda sahabbansa amali ala'i su ne ma'abuta daukaka su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق وخاتم لما سبق الناس لك بلاك ولا إله إلا أنت المستقيم ولا آله قبل دار العزيز Ashraf Ibrahim.
Yes.
Yes, that is the son of the Mahabuba Kulli. Al Mahabubu, Adabu Muhammad. That is the son of Kulli, Yati, Ichiba Kidana. Kamaraka doesn't wish you a man to have a talk of Tripikita. To Mazala, Tripikiba Kidana, was similar to Tripikin to Lata. Yes, I'm a bad Ichina. While Salani, who was his son, the Nile, who solely not had a guarantee. Subhanallah. Wal ghayriyat tawallati dukkan ghayru sun bani baya baba sai Allah kawai wa inna hadha al-libba hakika wannan masoyi wannan soyayya da kake gani muna yi ta Annabi Muhammad shi manzo Allah gai ku ilahi na shi gai kun ubangijin mu ne wannan su mara sakon ya sun ce Annabi bai san gai ba to kai shi gai shi manzo Allah shi kansa ba gai da ne ba ma gana sanin ke shi shine gai ba kalbo eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gai ku ilahi na gai kun ubangijin mu wa qalbu wara kuma shine zuciyar talikai wa zati fihi tajallati zati tayi tajalli ta cikin annabi Muhammad wa sallallahu alaihi kuma zati tayi salati gare shi fa hawba adun wa sajran annabi Muhammad tuqin wa tuqin wa shi zahiri da batini ne bazahiru abdul azahirin sabawa ne na Allah wa lil badani salati tu salati wa lil badani salati wa zati kuma tayi salati gabata wanda ba bawo ba la ilaha illallah abara lahu min hukaini ya fara ta kamin kai dai kace rai ya fararo khaira daga gare shi zuwa gare shi fa halani muhayya rasulullah yo ku fuskar manzon Allah da na kalle ta tadi mutai tadi ji tare fuskar annabi Muhammad wal aynu kallati idan tana na kuma san da ku shi fa tayyamani manzon Allah ya bi ga taddani shaukan dabbe jan soyayya wa azza liqa'uhu girman adwa da manzon Allah izal isa za ta tsidi lokacin da raquma suka kasa zuwa gon duk tafiyar raqumi ya kasa raska zuwa gon ma'aikin Allah to tunda raqumi ya kasa zuwa kuwa inda ya kana raqumi ya kasa zuwa shi wai ce wal aqdamu allati tuqafu wa kuma za su fata za su shafi a cikin yashi wajen tafiya za su kace gaba daya alimu bihi ina ilmu cewa da shi bara a wani lokaci anasu bisikirhi wani lokacin kuma sai rinka jin dadi da ambatan annabi Muhammad wa asalu inna sun cewa wa daura lam arun kayr usrati wani lokacin kuma ba na neman wani saduwa da ma'aiki so nake kawai koyo shi ina saduwa da annabi shi yasa yace inna kibta idona ban ga manzon Allah ba na cikin mu'minai ban ga shi bai ce ba na cikin mu'minai ko da yaushe cikin mushahada yake da rasulullahi wadaban yace wani lokacin ara annal hayata mariratun wallahi ni ina ganin rayuwa tana da daci akwai daci a cikin rayuwar duniya wadaban ara ha kuma yace wani lokacin sai ga rayuwa in ta nake su kuma haka nake tsara ina jin dadin rayuwa ta kuma wallahi sannan sai ta bani baya kuma gaba daya ya zama ba dadi ba wahala sai Allah wannan karu a dawari tuntuna zamanai na zamanannuka na tunaninsu da shauƙin Habibi na da shauƙin masoyi na Annabi Muhammad to wannan tunanin ta kalluke dani yana sa alƙalima na suna dakushewa wajen rubutawa to kaji dai gaya ba wa hawa ainul muhallati Annabi Muhammad shine abin nan na wanda ya bata na gashi abin nan da nake ta nema ya bace mun to yau na ga kaya na ba wani cikira manzon Allah kenan kaza ka fata ina ba ke fadi zakai ta nema to abin nan na wanda nake ta nema nake ta nema ba ganshi ba ya bace mun na nema yau sai na ganshi to abin da nake nema na same shi na wanda ya bace mun Annabi Muhammad kenan dan Abdullahi to salatun ala ainul qulubi wa kayfuha salatin Allah ya tabbata ala ainul qulubi a bisa antsar ainihin kayfu wa kayfuha kuma kayfun kayfun ita kanta kayfun kayfun ta manzon Allah kaga maganar bai san kayfu ba wannan zancan banza ne na marasa kunya kawai to kaga shi sau yace salatun ala ainul qulubi salati ya tabbata a bisa
karantar ainihin gaibu shi manzon Allah kenan wa gaibu ha kuma da gaibun gaibo ita ka ta gaibo gaibun ta manzon Allah to Allah ya wa gaibun salati wa ali kuma ya hada da alayen gaibu wa sahabin da sahabban gaibu mar ayyulul muhallati mutiga idan dana son mu rufe sanya banayi dan da ido yayi bacci to Allah ya wa Muhammad salati kawai dan da ido ayan adarufi yayi bacci to Allah ke cewa da salati kaga ba dole ayi bacci to eh ko kuma mutiga idan dana son shafe idan an mutu kenan duk fasara da yi rabati ijabul bayn annabi Muhammad ya dauke ijabi na nisa tsakani na da shi gani a madina ta kaula shi kuma yana madina ta murawwara to manzo Allah ya dake mun wannan ijabin na nisa wal bayn lam yidwa amma kuma nisan ba a danna shi ba gani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin fa amma kuma yana madina ni kuma na kaula ya dade mun ya dauke mun ijabin amma kuma ga nisan yace wa ab'adta iz adraita yayin da ya kusanta abin da yake san ta gare shi lilfi ga masoyi mai hawa da abin da yake san sa rujuki min al-maula komawa ta zuwa ga Allah ta'ala al-jalil jalaluhu bi girman daraja da daukaka Allah ta'ala ilahi daga wajen Allah ina tahowa sai na tahu gurin annabi Muhammad bi hubbil hashimi da soyayyar bahashiman dangi wala karwa babu mamaki kaga arabiya ce nan da arabiya garwa mamaki da hausa garwa wani abu ne da yake zuba mai na guri-guri eh akwai kuma garwa gari ne shi kuma wata jaha ce shi kuma a kamaru to garwa shi ne ce wala garwa babu mamaki ra'aytu وقد مد المهيمن ذله شبيب علي رايت وقد مد المهيمن ذله حقيقه الله تعالى ناغى يميك انورس شي الله يميك انورسا يصلي على عبد سي نغا تدي وعد محمد صلى الله عليه وسلم انور الله ما alam tafari tanewa annabi salati a fili wannan cewa tare ma aboki ita inuwar rasulullah manzon Allah atana da yanzu fana wa huwa sirrun muqaddasin kuma shi sirri ne abin tsarkacewa wa arsalahu lil maula ubangiji ya aiko shi min al ghayatil quswa daga gaya mafi isa baka san gurin ba daga inda ya aiko shi baka taba zuwa gun ba ra'aytu sura al irfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shay bayan sai ra'aytu suran irfani na hutsorowar ma'arifa ta sanin Allah ka san ma'arifa akwai hadan naka a hanyar wani sai yayi nisa ya tafi kamar wannan abin shi ne hanyar wannan karfa da ya kusa zuwa sai fado wani sai ya zo nan to ya kai koli amma kai wa kace shi ne aiki to shay bayan sai ra'aytu suran irfani na hutsorowar ma'arifa ta can karshen daga nan babu gaba nan na hau na ma'arfa min sirrin hubbihi daga sirrin soyayyar annabi Muhammad wa rutu si'abul mu'rilati na hore wa mutanen zamani na ilimi mai wahala mai tsauri duk karatun da yake mai wahala a zamani na ba a cin wahalarsa wala da'awa ba da'awa kowa ma ya sani a zamani na ilimi ya yarmata an kuma hore samun kuɗi an hore mulki duk wani abu shi bayan yace na hore shi a zamani na sai ka ganin babu hala ana samun wannan abu cikin ni'ima da jin dadi mun gode wa shehu Ibrahim rasulun manzon Allah mata Aisha tuli in li Aisha ibadi duk lokacin da ne ni kun shirya masa waka in yane shi ta hubbu janabil makarmati wallahi girmama zai su kewaye jalibi na su zagaye ni sai girma da daraja su yi min cycle ni ina tsakiya sun kewaye ni kama a hawa ni baka mai da nake so haka nake samu cikin yabon manzon Allah rabiu ya ubangiji madaukaki mai daukaka halitta mai daukaka wanda ya so ya kafin ibadi ya barshin bayi fasalliyan alayhi Allah kai salatin gare shi salatin da zaka annabi Muhammad lantuwa salatin da ba tattare shi ko daya ba lan tuhada ba a kewaye shi ba wa lan tuhwa kuma ba a kare shi ba wanda yake a bace kawai ba shi ya bari salaye salatin da ba a za ba a kewaye ta ba kuma ba a kare shi gude ba a bace kawai to Allah ke ba salati salatin da ba tattare shi ba kuma ba a kewaye shi ba rahimun ya mai cin kai ya mannan ya mai yawan alheri Allah ta'ala man jalla zikruhu ya wanda ambatan sa ya girmama fa salli alayhi Allah ka yi salati ga masoyin mu annabi Muhammad warqa irika Allah ka dake kunci da ka gare mu amin wattaka wa Allah ka dauke kai kara da ka gare mu ya zama ba zama ba wani dan adam zama da kai kuka eh mu dogara gare ka Allah da wani kunci da tsarki Allah duka yayi mana eh mun gode rasulun manzan Allah habibun masoyin Allah zakirun shugaban zakiran duniya da lahira wa muqaddasun abin tsarka cewa ubayru wujudil ka'inati tun gabanin samuwar kasantattu tun ba halitta shi tsarkakacce ne wala sharwa lokacin babu wani daya ko kuma wala sharwa ba shi da makamanci a nan Muhammadu da fasara su daya rawaita annabi Muhammad kai jifa a wajen yaki da kade muka sa ka watsa wa kabirai rantsinar ta yaki ta wata watsi wa ma ramaita shine sanna qurani ramaita ko wa qurani sai ramaita wa ma ramaita ko balakin Allah rama to shine yake fadi na shine shoge ta ramaita kai jifa wa rabbi na rabbi da girman zatin Allah ma ramaita ba kai jifa ba kuma yace yani kuma yace yi ba yi ramaita kai jifa wa rabbi na rabbi da girman zatin Allah ma ramaita ba kai jifa ba wa innaha sai wannan sifati jalalin sifati ta jalala ka ne muka sanne kuma jalala ta aukar da abu lil jalil ta gane girma shine Allah ta'ala fala ma'awa ba wata makoma sai wajen raqib ya mai ciwo mai kula da halitta aya hadil ibadi ya mai shiryar da bayi fasalliyan al-mustafa al-mansur Allah ka yi salati a bisa mustafa abin zabi al-mansur abin taimako man turkuhu al-masawa inda aka sa shi a kwanci da Muhammad nan ne aljanna inda ya kwanta gun aljanna kenan
bayyana
nan ne masawa wurin zama aljanna da ya ce makanin kabarina da mambarina da mambarina da kabarina rabata biyar ya aljanna duk wanda ya shiga gurin an gafarta na duk sabon da yayi sai dai ya fita kuma da wani amma dai an yabe ma kuma ya shiga aljanna shi sa wani kun shi ba yake cewa ina shiga wa da kullu jannatin na'imi wa laqut yace yau ga ni a cikin aljanna kuma ba ban mutu ba ina tare da rai na ga na aljanna sai kai kuma ba wanda zai shiga aljanna yana rayi kai ka ce kana rayi shi ba rayi ashe ina nufin wajen mai gida rasulullahi eh yana nufin cikin rawar manzon Allah duk wanda ya shiga gurin ya shiga aljanna to shi yace nan shi ne masawa gurin zama aljanna kenan ra'uhu ya ga cin kai mai tausasawa ga al'umma a yashe kuru ya abun godiya Allah ta'ala mai saka wa da bayi aikin da suka yi na alkhairi wa qabu bi yawm baywa salliyan Allah ka yi salati ala al-mustafa al-mubtari a bisa mustafa abun zadi ya mallakul ma'awa ya wanda makoma take gare shi Allah ta'ala salatun alayhi salati ta fata gare shi adadin salatin da Allah zai wa annabi Muhammad anan misalan Allahu alimin adadin misalin abinda Allah ya sani
la ilaha illallah
adadin salatu adadin salatu da zaki masa Allah adadin salatu yawan salatu misalin adadin salatu misalan Allahu alimin misalin adadin duk abinda ka sani Allah adadin abinda ka sani na ilimin ka to ga Allahu Muhammad salati adadin haka shine dan wancan mangi dan iska eh wannan dan mangi sai kai abun kuma an yayi yawa shi ya ji ana adadin hasa adadin zamani adadin rayi da ganyayyaki da waye da waye ya ga ai wannan tashin hankali ne salatin ma an yayi yawa to shi da shi ba ya tashi tsakanin sabon din sai ya ce Allah ka da salati adadin ilimin ka adadin abin da duka san shi Allah adadin wannan
Allah
kai ma salati Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi da alayhi wa sahbihi da sahabbai man uhibbu rabbil yahwa mutakar nibar hama ina san annabi Allah ke bar salati mutakar musulmi bar hama ina san ka adabu muhammadu inda yana farka haka ne ko to Allah ya maka salati Allahumma salli ala inna rabbil qadir ma ulqa qadir ma zamana sirajira jwarajira sadika mustaqim wa ala alika qahr fitan gazi salamun ala muzinin lil asrar gaisuwa Allah abincin Allah ya tabbata a bisa jirgin asrar Allah annabi Muhammad baliki ne isabata wajen daraja da daukaka wa markaz ala ilahi kuma shine hindu kwata ta nemo mun ubangiji as-sawadi ji cika kuke da kwata wa duratul bayda wa annabi Muhammad shine farin lubulubi ne haske awwal halitin shine farkon me godiya ga Allah wa ma'adilat haqiqin shine faramu na haqiqa wa awwal taliki shine farkon me jai ko kuma a wani jami'i farkon wanda ya fara dukan kanka bare wa a wani tauhidi shine farkon wanda ya fara kadaita Allah wa a wani qa'imi shine farkon wanda ya fara tsaye da haƙƙin Allah wa a wani mausulin yadal haji shine farkon da ya fara usuli zuwa ga Allah baliki bi sabatika fa subhana rabbi tabbata tsarkin ubangiji na kaddasa abdi sirruhu wannan da ya tsarkake sirrinsa gabawa bilurin da bal anwara da haske da yake kore dukkan wani haske min kulli baziki daga dukkan masu haske muhammadu shine annabi muhammadu abdullahi dan abdullahi daha arkakace uhibbu wallahi inna san annabi muhammadu wa wala samarkan allah cewa ibrahim da hubbi ilahi da haliki da sirriyar ubangijin halitta musajil ko baziki mai hak mai baiwa ga askakai ka bani yayi shine alfahari ka bani tihara ya shine alfahari an shijibta bi hubbihi da cewa allilla da soyayyar manzon Allah sakirtu bi hamrin nayi ma ya tafiya na buku da kiya min bidani ka amma ta soyayyar ka rasulullahi sa'idi ne dadin hadiya ba wata ana sha ana baka rai ba kamani ya ishe da albari da annan ɗaka wa hajar rabbahu cewa ɗaka ya kaɗaita ubangijinsa wa usuli alayhi ni kuma ina yabo gare shi radi an kulla za'iji ina kautar da dukkan wani ɗan iska dukkan garari na tuni kibaya kusa da ni na ba ɗaɗo ai salatin wanda salimun salatin Allah da amincin Allah adidal kawaziji adadin taurari gaba ɗaya wa alim ai ala alatu ratul bayra ala ala abid zati salati bi tabbata alisa bi botar zatin Allah shine da Muhammad al-muqarrab kuma mukusancin Allah daiman har abada wa ali salati tabbata ga ala gidan sawa sahabi da sahabban sa mada qauli shayyikin mutakar fadin mai bege da yace salamun ala musaddid al-asrar gaisuwa ta tabbata alisa girgizan asrar Allah bani gibi isamata ka tazakkartu kaltu layali jitma'il hayy na ambati wato ainihin natin na ambati tazakkartu layali jitma'il hayy na tuntuna kwanikan rayuwar dangi fi hadaratil waliya a cikin halara madaukakiya wa zikira wannan tuntuni tukaddimu lil mahaya yana gurbata rayuwa gare ni yuhadiri kitiyani sadiqin yau ga wasu matasa matasa samari ne gaskiya shin yace yau suna tabowa waje na suna halartuwa inda nake adabala su ila Allah kafan wanda suka zarka talafin su zuwa ga Allah ba ruwan su da kowa wadannan mutanen da ni da su lan na muta wa lan na haya ba mu mutu ba kuma ba barayi ba haka nake nan a gau tanaza aka su zikiri ashabu shehuna sahabban shehu tijani tanaza aka su zikiri suna mimika gidauniyar zikiri wannan ya shaye kurbai ba wancan wannan ya shaye kurbai ba wancan wa zikir rasulullahi da ambatan manzon Allah bi arba'il mahaya cikin mafi jin dadin rayuwa wa dauran liman rabi wa lokacin suna mika fujalar zikiri ga mai kankarowa wa dauran lisadin wannan lokacin ga wanda ya juya ya bada baya wa awinatan lil hayy wani lokacin suna kwararo shiga dangi a hatsin bihi sa'aya madalla da wannan aiki na intijaniya nahimu bihi na dimur cewa da annabi muhammadu daura wani lokacin wa daura wani lokacin kuma bi sirrihi sai dimo ce cikin sirrin rasulullahi wa sirrin rasulullahi dayyan ala dayya sirrin manzon Allah mai nan nada ne a bisa wata nan nada fada fa rasulullahi taha masoyin Allah rasulullahi a annabin Allah ma'aikin Allah mursalu zatihi abin aikowar zatin Allah to shi daha nuridu musabar hama shi muke ne fa la nuridu subda wala rayya ba ma nufin duniya ba ma nufin lahira ba ruwan mu da su ko ko la nuridu subda wala rayya ba ruwan mu da yarin yannan rayya da ranin yannan suda duk ba ruwan mu da su ba ruwan mu da su kai manzon Allah wallahi me yasa bazan faɗi haka bane barhama wa aini katra atku idan dana na taga annabi Muhammad ni na ga manzon Allah fili a fili na ga rasulun Allah shi yasa na faɗi haka na ga manzon Allah a fili bai kazacin abayyane da hayyin da zai a hawa a cikin dangin da nake son tsanan da kai madaddar mutukar duniya mutukar zamani wa duniya ta duniya ban mutu ba tunna raye daga manzon Allah wa aiban wata maganar kuma in gaya maka a ra'ainihi tasdiqu ainihi ni ina ganin idan jinan annabi Muhammad ta yi kama da ainihin Muhammad na boyi kuma mutakar fadin me bege ba kama da nace ta zakartu na tintintini wanda kira wannan tintintini to kadirin limhaya da yake gurbata rayuwa gare ni sakin tike irujatul khalqi ni barhama na zo na samu halittar Allah sun kandare sakin tu ni kuma sai na mi kadda su ta barke na gaskiya na daidaita halittar Allah na ni kadda ita ma aisha aisu mutakan me rayuwa ya rayu da zikira da zake ni الذين ما عايشوا wannan da abubuwan jin dadin rayuwa ta dibu ta yi dadi minhu daga manzon Allah to mulkun duk duniya ba wani sarki kamar annabi Muhammad manzon Allah cikakken sarki wasu dalai muluki hadimuhu Allah ta'ala kuma shi ne sarkin sarakuna to Allah ta'ala hadimuhu shi kuma hadimin annabi Muhammad wanda zai ce wai wanda ke aiba to mai to shi ke nan dai akwai da ni a cikin kai amma ai kace ga yadda ta shi ya fada Qur'ani inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi Allah ya ce dani Allah da malaiku gaba da ya hadin adiman annabi Muhammad din da mun ce mai masara to shine shi mai ce Allah ma hadiman ka ne wa za sharafu lam yahadish fi khadishu wannan daukakar ta annabi Muhammad ne ya ga bai sai ya ce ta wadon uwansa yin al'agayari musa barhama mun fita daga cikin agayar halitta abin da ake nufi agayar wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba shine gairu to mun fita daga cikin su su mun fita daga gairu ne gairu halitta kenan agayar wannan Allah to mun fita daga cikin wancan ne mun ba ma cikin agayar sirri saboda narke wanda muke alaira illallah daima har abada bi hukmi rasulullahi mun kare da soyayyar manzon Allah tun farko wayi shi wacce ake kore kafar ta daga cikinta ba wata kazanta a san Allah ala saurara an gaya ba batal al-mukhtar mukhtar ya ishe da komai a duniya dole sama'i ba ruwa na ta duk da zaki wani nan nabi ba ruwa na da shi ala ka saurara ka ji batal al-mahmud mahmud ya isa mu komai ma aisha aisha mutakan mai rayuwa ya rayu haka nake la in gaba an kum habibu wallahi idan wannan masoyin ya fuku gaban gidanku in dai ba ku ganin annabi Muhammad ba ku ganshi ba to fa innahu bi kalbi ni kuma yana zuciyata san da ba ku ganshi ba a zuciyata ni yana cikin zuciyata ku da ba ku ganshi ba fala ya hadisu adiya ta tisu mai aibatawa bai isa zurfin rashin kunya sa kuma ya aibata zuciya ta ba saboda manzo Allah yana cikin zuciya
gaskiya
zamani rasulullahi ba wa kanu kai zamani na da kace gani ni a zamani na ba ibrahim bane annabi muhammad ne a zamanin sa rasulullahi ne kawai a zamanin sa la ilaha illallah wa zalika hisrul afi manzo Allah shine birni shine tsari na wannan bawa ibrahim in rashin ra'isu idan mai harbin cikiya ya harbo da ya harbo abinda zai tare garkuwar manzo Allah kenan shine yake tare duk bala'in ba zai taho ba ko na sifa ko na asiri ko ya taho to da yazo zai fada saboda manzo Allah yana gudu shine tsari birni na wannan bawa ibrahim khalifatu rabbil arshi annabi muhammad shine khalifan al'arshin ubangiji khalifa na ubangijin al'arshi wa huwa amiruhu kuma shi aminin Allah ne wa kan har asli al-khamsil fara'is dukkan fadan da suke halar Allah sun kaskantar da kai ga madan kurin takalmansa takalmin da yake shiga fadaki da shi ya fa al-arshin Allah annabi muhammad wa shamsul huda shine rana ta shirya laysa idza zaqin abukan gaba haikalin nada kuma cikin baiwa wa hu shafi'un yawmal qiyamati me ceto ranar alkiyama na isu me daga daraja al'ummar sa ko kuma na isu me tsamo al'ummar sa daga cikin bala'i duk masara ne ni sanai alai yabona da nake masa kalkafani wallahi ya ishe da komai fasalli yana alai Allah kai salati gare shi ila abatul abadi zuwa abatar abadodi ma asha aitu mutukar abubuwan rayuwa san rayu shi Ibrahim khatamta rasulullahi nayi hidima ga manzon Allah shaukan dan beje gare shi muhadisa bihi ina mai zantarwa da shi samira ina mai hirar dare da annabi Muhammad fi zikrihi a cikin ambatansa wa munafisa kuma ina zantarwa hamaltu to wanda sai kun kula har ki zai ci eh a har ki kuma yake tsatsaka ne sai dai kuma da shi haka hamaltu amanata kula gani ko hamaltu amanata na dauki amana wa ahada da alƙawari girmi dadi na soye mazala sai ku koma baya waraddi na rantsa da tsarkin mulkin Allah qura'iha zan kiyaye wannan alƙawari na annabi Muhammad wala ulfa da ke sa kuma ba zan warware amana alƙawari da dauka ba gari gurin ya fita rafatu liwa alhubbi na daga tutar soyayyar manzon Allah din musayin annabi tutar da daga ya goyoyi kuma da kuka gida mai shi Ibrahim yana son annabi Muhammad wa zikri da zikri sanmiya ina madaukaci wa qadarru tahamman a cikin mutane na akwai babban malami wa man kana harisa kuma akwai karamin malami a mutane na ko kuma wa qadarru hamman haqiqa na hore babban manomi in ta kama kace da noma akwai rasul fika wa man kana harisa da karamin manomi shi ma yana ciki dai akwai rani akwai babban da akwai karami ko babban malami da karami din suna ciki alaikatu da zikirin mustafa na rasa bacci saboda ambaton mustafa shagafar biki ina mai lalluba da soyayyar sa wa na muhalli lokacin da dangi da kabiru suke ta bacci kana indi muhadisa ay wa na muhayyi dan uwa na yayi bacci kana indi muhadisa wanda ya kasance da abokin hira ta to yayi bacci farta ta nijiban fikiri na kiyaye zababban tantantiri biro i wasri a cikin rawula da sai na sufofin ma'aikin Allah bima ta ikunsin a wajen ciwo na ɗaya bacewa lam ajid fihi aisa wanda ba a samun fasadi na barna daga gare shi fa ya laka min man ar ya mamakin magana daga gare ka rasulullah wa ma ta inda gurin ciwo bahizin cikkawa mai kurtini amainahu da manzo Allah ya taro shi kadiman tuntun tuntuni wa hadisa da safa zamani har yanzu annabi Muhammad bai tsufa ba saboda eh duk wanda aka kwana biyu zaka ga an daina yayin sa amma shi manzo Allah har yanzu ana yayin sa kuma haka za a yi kai wa ya mu'adduna tafarshan mu abiji ni ka barhama tunda na shi cikin shi annabi Muhammad sai ne nauyi na nauyaya لسام قصام وهام لهام ثم من كان يعكسا نم نو ييك يا رسول وانا دسونا نعين أن نبو 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 نبو
نبو
نبو نبو gasabu da hamu ya hisu din na hisu gabaki daya sunan yaya da bu ne amma ba kuma su yace ne ba shi hadir ya fusa da dukkan su san kansu wanda yake da eh Sheikh Ibrahim Muhammad wanda nake ba shi ne Annabi Muhammad Abdullah ba wa Allah Ahmad abin ya bu halittu ya babbe da ba an yi be ko an yi shuru an daina da an gama ko ba daina ba to alayhi salatu lillahi salatu ala tabata gare shi masana wa salis ra salati bibbi da uku uku Allah shi ba yayi salati bibbi da uku uku Allah ce ku me ce din samai wa min arabi salati ya taho daga kasa ya bullo wani kuma ya zaro ta sama duka su dangule sa ko manzala to dan kuma sai ya ce salati matsana wa salati sai ya ce bibbi da uku uku kuma ko annabi Muhammad Allah bari ko alai salatin zati ya tabbata bil zati ga zati wahada a ita kare alayhi salatu zati bi zati wahada salatu zati ya tabbata ga zati wahada a ita kare wa lugarani da ke na yana daukaka girma da idi gaba ga yabanni na fisa na ne zartarwa cikin manzon Allah bi al'ati ma tasari da ninki abin da yake dana min al'ali daga saboyi wa ma tukutu din mu saboyi mutakar nayi soyayya
ka duba ya gani
nayi ya koka me ga wato annabi mahbubu ka abun su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muhadisa kuma ina ne zantarwa daga shi sallallahu alaihi wasallam mun gode shi rubai
mun gode
zakaratu رسول الله نعم بسم الله الله من زخزخ الأرجاء وأن ديني سنتياكي كبارهم ووصلني كما يسادر ديني وصولي دهاري متكذا مننا فسكرتو كمن حجا يو لازم كمروان ديزي أي كي نجي الكنس إبراهيم يو عدقني سكر الأمين أم بسن أمين ينازم من رشي الله يا وكما يو عدقني سكر الأمين أم بسن أمين ينازم من رشي فليلتي كأبي دارينا كما شيخنا ديني وخير الخلق في أيضا لتر الله نبو محمد قد أتخطى لفنجا حقيقة أنا بعد فنجا لذكري قيني قوتي yaro ko wannan wanda karsa su zaka yi kamar wani irin nan daji cewa mai girdin tarbidin nan wannan shine fanta ta mai mulki bashi da mulki kasa eh to manzo Allah yana bada fantalar zikiri zuwa gare ni
eh
annabi Muhammad hawa a karfin da zagara kalbi zuciyata ta tattare kunamar tunani wai kunama agogo irin na hannu
na'am
irin agogo mai ba mai lamba lamba mai tsinke
na'am
eh mai karfe dai karfe biyu din nan to wannan abin da ciki wannan da yake hutu shi ne ake cewa kunama wannan mai kankan shi ne zaka ji so babbi suna cewa kunama agogon ba ta yi ko a gyara kunama agogon to kunama shine wannan ka san shi harbin kunama tana da eh shine har ba sai ka ji ba to shine shi bayan ce to zuciyata ta tattare wannan kunamar amma ta tunanin annabin Allah fa inna hu cewa ni lamarin madaddahala la yulfayu kwa bi faruqu zal hujja zuciyata ba ta rabuwa da wannan burjin ba ta rabuwa ga wannan da amma na tunanin annabin Allah shine ba ana na shautu bi zikir da mustafa nayi maye da ambaton mustafa ban zabi kafala da sa'ati tun bani tun gabanin faruwa ta tun ba a yi ni ba nayi maye a cikin annabi yaushe ne yaushe ce nan yaushe sani to wanda shautu bi zikir da mustafa nayi maye da ambaton mustafa ban zabi kafala da sa'ati tun gabanin faruwa ta aya azli da'ani ya kai ne zargina kabarni fadalbi bihi lajja zuciyata ta zurfafa cikin san annabi. An ce sun zurfafa cikin san annabi, yace wannan gaskiya ka fada kama kyale ni tun gaba tun batun kafin faruwa ta nake san annabi ne mai cikin sa, kuma zuciyata ta zurfafa ta hade ta danke cikin rasulullahi da abdullahi. Hafaltu yaminan na yi rantsuwa da girman zatin Allah, inni innani tahara nasitu, mutakar zamani ni mai saka ne, ni ne shugaban masu saka, duk wani masaki ni ne uban sa, li amda ya khairul harki, amma sakar he yan halitta yawa ba sakar abawa ba, ba wannan shirman ba, saka ce ban annabi Muhammad ya ni imahu nasja ma dalla da irin wannan saka ta wata yi sai kyau da wani tu bihi da sharar ulum na nan na dai na shar ilmai saboda bazan Allah kai da ka ji magana ta ka san akwai karatu ba sai kai ba kuma da ka ji an fara ka san akwai ilimi marat innani cewa ni maratin tubihil ba'raini na tudanya koguna guda biyu kogon shar'a da na hakika ana cikin hakika to ni uban hakika ne ga wajen ta Allah ni ba da hakika ni ne uban hakika yan hakika yara na ne amma na gaskiya da shar'a da hakika ka hada ta daidai ta lebo to shine tafiya ta yi kada shar'a ka tarinjaye hakika ka hakika ka tarinjaye hakika shar'a so ace kai daidai kai lebo da abin da ya faru ka san daga inda ya taho alili kuma ka nemi hakika shine ba da kuma ka ba da haka ne da kamo barayi sun tare ka Allah kiyaye mu ko ka ji bonin ya hauro zai giran ka zai kashe ka to ka fita abu zai kar ka ja komai ko ka yi addu'a ba za ta ba addu'a ka gudu kawai shine addu'a ka yi tasiri ke da shi sai ka gudu haka ne yawa in ka fita abu zai to shara'a kenan a hakika kuma kai ka san wannan wanda yazo zai kashe ka bai isa ba me kashewar shine Allah ba wannan ba to amma abin da yasa ake gudu shine shara'a saboda shi Allah sai ya tajalli a barawa ya tajalli a fashin ya tajalli in da yazo sai ya tajalli to inda ka san Allah kai arfi ne to in bala'i yazo ka gudu ga inda Allah yace kar ka bi wannan hanyar kar abi wala talqudi abi kuma la tahalluka ka gudu canja yawa saboda din karshen wata karkace ni mai addu'a ne ka ba ka zai ci mutuncin ka to ya hakuri har goma ta yi shine ma'ana to haka yake shara'a da hakika ka hade su gode limba to sai ka zauna lafiya amma idan ka dauke daya akwai wahala eh in mace ce hakika ko ya dauka to kana idan ya taka ba zai cire ba dan ya cire ya ba ta tasiri kenan sai dai murje ta gaba to amma abin da yasa eh kana da taka ya yi to amma zan cire saboda ka ta cutar da ni amma na san kai da ba ta cutarwa ubangijin kai ne mai cutarwa amma sai ka tsare ta shara ce nayi haka ne ko ba ka bari eh da an zo na abu shikenan ko ka karanta idza waqatul waqi'a wani yace to sai ka idza kafa dan ka karanta idza waqa ka zauna a gida kai idza kafa kuma ka fita wani gun ba sai kai idza maka sai ka roga sannan abin zai zo duk idza waqa ka ka zauna a gida kai kallon idza waqa kuwa maron Allah amma an ka karanta idza waqa fito sai Allah ya saka cikin karo da wani dan bika ma wani ba a yace bane ko ka fita kasuwa ke ciniki ai so dai ne aka taba wannan annabi Shu'aibu akwai sun ka abin kama magana jari ma da wani mutum amma asali ya annabi Shu'aibu ne asali shi ne yace ba inda za ni ina nan Allah zai kawo min abinci ina nan daki matar ta yi ta yace ba zan fita ba sai Farawi je sato kudi yana satowa kudin zuma suka biyo shi da ya dauki akwatin sai ya cilla gidan yana cilla gida annabi Shu'aibu tin matar tana buɗe sai ta ga kudi fara ta ce to ga abin a gida ya zo yace sai je zo nan inda nake kwance wallahi ba dai inji mun ba ta rinka kamo wa niki niki ta har wannan shi fada sa sai ne buɗe ga kudin yace to yayi kyau ya biyo kenan akwai wanda suka ce Allah ya ce yana ci da bayin sa duk inda suke to mu ga yanda Allah zai ci da mu ayar tafiyar su na subai suka shiga jet suna shiga jeji suka samu irin jeji nan da ake cewa ba gida ga ba gida ba suka samu wani irin kogo na jikin bushiya suka bayar da wani ramin dutse suka buya suka ce ma yanda Allah zai ba mu abinci suna ce kai mutumin ya ce ma yanda na yanda Allah zai ci da ni mutum ɗaya ne wasu matake sun zo za su wuce sai ruwan sa mai balli sai suka ce bari mu shiga kogon dutsen nan mu kuya ko fakke kan agamarwa suna shiga sai suka yi mutum a ciki ya san dare suka ce assalamu alaikum ya musu shiru mallan ga abinci ko za ka ci ya musu shiru da suka ce to muna jin ya dade a nan da ya mukama shi ta karfin tsiya a buɗe bace a danna mara abinci ta karfin tsiya aka buɗe bace sai aka danna mara abinci zai ce da ta ja 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 ka ga mu ba ci mu ba da sallama ba ka kula mu ba mun ce ga abinci ba kula ba daga zuwa mu abinci a baki ka yace ai zuwa ne gode Allah zuwa ne gode Allah sai naga mulke sa naga ji azici da ni gashi haramun kuma an biyo da ambal to wannan ganin da mar Allah ne da kuma Allah ya so sai tu zaki ya cinye shi a ciki kuma ya kashe kansa ya yi saban Allah Allah ta lugubi ya ne ku ne ta haluka sannan ni ma ce kawai yar taza inda dai ya so sai shi fada haka yau wani ya ci kamar aiki wani kuma ya bari ne shi so a ba ga wani bane aka kama shi shi ma alƙali ya ce kai ku ja ku daure shi shekara 10 sai ya tafi yana ta kunkuri sai ya gare shi kai ku ja shi kana mun motsa baki kana zagi mu ko me kake fade sai ce a'a ban ka da ni ba zage ka ne ba tunda na tsaya a nan nake karanta da ilahi tunda na tsaya dan kar ka daure ni yanzu ka ce aje a daure ni sai ya gale ni sai nace to shine nace kunkuni nake tsaya tsali ilahi ya zama tsohon yayi ba ta aiki yanzu sai ya gale ni yana da ya ce ku kai shi ku saka kawai yace ya sake shi an canza yace da shi hanyar zuwa ilahi tana aiki ka ga wannan shirin ne da Allah ya so ne dariya yace kai ilahi hanyar tana aiki ku sake shi haka ne inda ya so kuma ya ko kawai ne kamar Allah shi ne kuma da Allah ya yi to amma ya mana mai kyau sabaka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi yace dawaitu na abarastu bihi al-arayni na tun da kogon shara da hakika ku daya ya mutu jami'a da kauli nuru ba haki haske na kurtunin annabi Muhammad yana yi wa kaunu madaki shi yake shayar da halittar Allah yake tun kudata zuwa ga Allah wayan hujalalan kullu budanin mata tacca duk lokacin da manzo Allah haskensa ya bayyana da jalalarsa to sai shafi mata baki daya bibadarin wannan gyara ga shi na sama da kasa ne badar da shi ne a farko bibadarin ubudi a yakin badar da yakin ubudu kattaban laja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake gari haske wal mahadihi budin fikirin kuma ya shafe gaba ɗayan fata da Qurayshawa min kabalihi dajja wanda ya kasance da suna cikin duhu kafin haihuwar annabi idan aka haifi yarinya budurwa sai a ji a samu rami a haka aka haifi mace sai a binne ta saboda mace mai talauci take kawa namiji ne zai girma ya kuɗi ita kuma mace dama wahalace a rayuwa sai a ji a kashe ta a binne ta kafin manzo Allah ya zo amma manzo Allah tana yana zuwa kace a'a kowa Allah ne yake azurta shi kaza fi hunaini haka nan yake hunainu kabar hukumatun makkatun wanda aka yi shi gabanin fatah makkata wa qaddawa al akhzaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida azaba ga kafirai wanda basu mun salanta ba fawjan yali fawja jama'a tana bin wata jama'a fa sallallahu alaihi wasallam Allah ya salati gare shi fi kulli darfati cikin dukkan malkawa gani adil al hasa adadin tsakon kwanin duniya warabli kuma adadin rairayi yashin duniya man zahzahal harja wannan da yayi santa yaki da fitina gabarun mu wa sallallahu alaihi wasallam Allah kai salati gare shi fi kulli sarati cikin dukkan kwayar zarra salatin tuhidil bahra salatin da zata kewaye kogin duniya gaba daya wal fulka da jirgin ruwa da yake cikin kogin a hada da shi wal mawje da kumfar da take kogin shebul bai wayanu wayu din ubaidan Allah ka bai wannan bawa Ibrahim mai ruhu abin da yake so wa fawqahu da sama da abin da yake so bi ubbi rasulullahi da sayyid manzan Allah man allama alhajja annabi Muhammad alhajj annabi Muhammad eh shine mana man allama alhajj wanda ya sanar da mu aikin haji kuma ya koya mana shine alhajj annabi Muhammad farko alhajj kenan a duniya to alayhi salatu lillahi Allah yayi salati ga alhajj annabi Muhammad shine bai kun gode bi kulli halati cikin dukkan hali kowane hali Allah ya masa lafi wa alida Allah ya sa wa sabi da sahabbansa sun ma man hazu zawja sannan wanda aure ya taro su matan aure da gidan annabi matarsa Allah ya musu salatu su ma za'antu ina maraita wa qulatu haka ina jan halitta ne nake fuskar su bil madahi da yaban annabi alfasu ina ga yin lafazi a baki na wa hubba rasulullahi da soyayyar manzon Allah wala ahada ahafazu kuma ina kiyaye alƙawarin manzon Allah nasir muna tafiya mu dan faira bisai wata irin tabi'a ce yake ta yaddari wa hada fatilin tabi'ar da ta wulakan ta gaggawar amalar raƙuni tabi'ar da muke bi saboda shi kansa amalar raƙuni ba zai iya ta ba kaji wanda yake wata shida ko shekara yana tafiya shehu yace yan faira tafiya su ta fata ta walli bi tawallin ni barhama ina da wani irin harshe ya fatu harshen da yake korani bil madadi da yaban annabi Muhammad ya lafizu kuma yake lafazi wa kan alimal aqawam su baye waliyan Allah su baye su kansa san yi tsarin annimu farizu ni na fi su na bin jayi su su baye masu san na bin jayi su na fi su su masu san haka wa min maramin jaru alayya amma waɗansu daga cikinsu saboda jahilci ba su san ni ba jaru alayya suka yi zalunci gare ni saboda rashin lafiya ta hijabi gobe su wa akala zu waɗansu mutanen ma sun kaurara magana gare ni wa anna ubali to ya zan kuna da makiyana ina ruwana da baki ba zan kuna da shi ba wa rasulul mutawili makocin gidana annabi Muhammad ne ga ni ga manzo Allah shine makocina to ina ruwana da baki ya zasar da arbaban nafusi yayin da ma'abuta son zuciya suka daƙira wajen ƙiyayyata wa ahbazu idan suka fusatar da ni na fusata zan rama abinda suka yi sai manzo Allah ya ce ya hakuri yayin da ni ma na iya to zan rama sai manzo Allah ya ce hakura jani shabi ibrahim wa inni ya ubaydallahi wa inni abdullahi ni bawan Allah ne a tallu kitabu kuma ina karanta alqurani da tafin Allah ina karanta shi wajen ba rasulullahi tahari ukarrusu wajen ba rasulullahi ina yaban sa sannan ma'aikin Allah da ali mutakar zamani na wa inna rijalullahi hakika rijalullahi manyan waliyai na duniya danu lidaati suna rike geniya wajen yi min biyayya duk waliyai ko kawa suke wajen biyayya gare ni hadimai na ne waliyan Allah shehu ibrahim wali bi rasulullahi dirqum mukallazu dirqum mukallazu zance mafi dadi wali ya tabbata gare ni bi rasulullahi saboda manzon Allah fa aini inayatul ilahi bi farlihi idan dinan taimako na inaya daga Allah da falalarsa talhasu janibi wannan idan dinan na inayar Allah tana duban janibi na duk inda dan faira yake taimakon Allah yana duban sa bi fatamin wa bisirin da dan kauye da dan birni ko kana kauye ko kana birni faira inayar Allah tana taimakon ka kai dan faira tijariya mun gode wa mala zatu aidaha duk wanda idan dinan inayar Allah ta harare shi ta rawo shi ta dubo shi haffa kulla ma yukhafu alayhi duk abin da kake jin tsoron sa sai ya gudu wallahi duk wani abu da yake baka tsoro sai ya daina baka tsoro zai bace zai buya inda ina ran Allah ta gube ka wal adu yika risu maki kuma zai yabe ka ai da gidi mai gariya ya littafi ko ya sauki shehu bayan a cikin yanayin zage shi shekara 7 a gidan shehu shekara 7 yana bin shehu duk inda za shi a duniya yana hidima wai tsawon shekara 7 sai yake ga shehu bayan ga wani abu mara kyau kawai kaji masiba duk tsawon shekara sai yake ga shehu wani abu mara kyau ya fada to tsawon shekara 7 ya zauna sai wani littafi sunan littafin Ibrahim Yas As-Sagani a cikin yasa soke shehu ya faɗi maganganu kala-kala dan duniya ne dan siyasa mai san jama'a ba daga can ƙarshen littafin da ya dire sai ya ce amma fa yana san Annabi Muhammad la ilaha illallah to wal adu yaka zai ya ce maki yake so zai yabe ka maki yaka zai so kuma ya zama ya yabe ka dan Allah dan Annabi duk abin da zai faɗa shehu ya yi zai tabbata daga ƙarshen kalma ƙarshen littafin sai ya ce kai amma fa kuma yana san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baje an gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma da magana eh fa shukuru rabbi ina gode wa ubangiji na bi aminu ga annabi Muhammad wa wanda yake da sayin manzon Allah sa a hatimu madahan da sanin cewa manzon Allah ya bude hidima madadin har da wata zamanin yuhu fa sunna ne kiyaye ban manzon Allah to alai salatu lillahi salatu Allah ta bata gare shi ma kana sadiqun mutakar mai gaskiya ya ce wa huwa rasulullahi da sayin manzon Allah wal ahada da alƙawarin annabi fa sunna ke kiyayewa ma alani salati ta bata ga Allah ya sa alkirami masu girma wasaji da sahabban sa kazaka salamu haka nan aminci da yazuwa da tabbata ga annabi Muhammad maljana bu mukarrisu mutakar sasanni na sun yaba annabi Muhammad garani hauka na soyayya shine garab in ka dewa this way da aka ce garab ko amma da siha ba za ka daina ba ko ka san dalilin da yasa kake so ba kuma an ce ka daina san wannan to an kara ma san sa kenan to haka to wannan sai da nake wa manzon Allah washauki da shauki na lin nabi ga annabi yana shidi kilami shi yake sa alkalma na suke da sha'i alkalmun ma rubutun wata jari kuma yake gudana bil madidi da yaban annabi Muhammad wato turidu yake yawaita yaban wa ma za alayya ni barhama me yake zabe ni a duniya in jinunta bi hobbi dan wadan su mutane sun ce ban da hankali ina yaban annabi me zai dabe ni wa kan sara min taati walidu mu ashmadu ya ra suna karkashi na wa ashmadu da masu farbara sanya dalilu masu ne to me zai dabe ni mu yanzu yara mun yadda shi barayin namu ne masu farbara kakannin babanka sanya da shi barayin nasu ne ai magana kuma sakari wanda ne da bai je ne da ba tabarun annabi Muhammad ko jinni min al-asad balaysa alayya al-lawm balaysa alayya al-lawm babu bi zargi gare ni fi madai sayyidi a cikin yaban annabi Muhammad ba zargi gare ni fa ma shiketu hu madar zan fada abin da nake so ko ni a yaban annabi Muhammad ba wanda ya sai hadari falan abu kuridu kuma manzo da ka take tawa cikin yaban annabi ba daga wannan sai wannan fa baharun saboda manzo Allah wani irin koki ne min al asrar daga asrar Allah wal ilm sahir kuma manzo Allah ilmi ne mai tashin kumfa jawahiru jawharun sa tudurku kuda tana wulakanta lulu fata kuridu bare ne gonar lulu ta yi manzo ruwan mu da shi fa badar min al anwari shi wata ne daga haskakai wal dai dalihu kuma rana ce mai bullowa ta kiriya wa aka ce na shamsan kai rana ma wallahi ta ci kunya bin yaya cikin nafi da aka haifi manzo Allah rana ta ci kunya dan ya fita aske kuma akwai lokacin da ba aske rana yanzu yana nan ba wannan haske kuma gashi na manzo Allah ne to shi kai aka yi na ranar ma na tsare to saboda haka rana ta ci kunya bin yaya wajen nafi fanda ka bidu bare mu yi burin rana ba kuma da ita walaysa waga manzo Allah shine zacin abokan gaba jammun nada ne mata tarriyar baiwa sarimul idabe yanki abokan gaba wai kasama amwalul ilahi kuma yana raba ni'imomi na ubangiji wai kusidu yana mai atarci wajen raba ni'imar Allah ma fahuli idafi dayyaha kullu nikmatin manzo Allah yana shimfida azaba ga dukkan wanda basu ba Allah ba yana yakasu jamilu mai girma jamilu cacawa musulmu mai gyara wa hawminuhum wa bil qawli al khair afata jumu al birri ya fa'idantar daga baki da fararan mutane larabawa wa haw abatahum kuma ya yaki wasu daga cikin su wanda basu rishi ba irin su Abu Jahil duk ya yaki su wa adashada man kal kana fil gayyi ya fadu ya shirya wanda da shi ya shiryar da wanda da yake cikin fakanniya manzo Allah ya shiryar da shi sallallahu alaihi wasallam walana li ahli ad-din ya tausasa ga ahlin ad-din annafatai ruhum ya tsananta wa wanda basu ba addini ba khabirun mai kwararran sani basirun mai basira mai gani tangara wajibun mai yawan baiwa wa hawmu qasidu kuma shi mai adalci ne muhammadu annabi muhammadu maharul kufri mai shafe kafirci mutriyaihi miƙawar dadi na majalisa na hasken manzo Allah yana shafa kafin shi bakar jama'al ardada na Muhammad ya tare kishiya da kishiya ta alhairi ya nuwai hadir yana hawa kuma yana gangarowa yana saukowa alayhi salatu wallahi salatu Allah ya tabbata gare shi ma kala kuburban mutaka fadin mebege da yace garani bege na shauki da shauki na annabi ga annabi yana shiru yana sa alƙalami na nishadi shabata anil akawadi manzo Allah ka daukaka sama kasantattu ya khaira muniki zii ya biyayyar mai tsamo ne wa fukutu bi madadin ni barhama na fitita da yaban annabi Muhammad faqitin lisumul husni bege na mai tsada ne daga furfan ba bege na ya fi kwal tsada kuma wannan magana haka ne mun gode annabi Muhammad rasulun manzan Allah rasulun manzo ne ne da zati daga zati al-muqaddas sirra abun tsarkake wa sirrin zati ko bayyana wujudi sirra tun gabanin samuwar sirri tun ba sirri shi an tsarkake sirrin sa kunzi annabi Muhammad bai da yabe miki wa wace hibizi kuma shine babban malami na manzan Allah
sallallahu alaihi wasallam
nabastu kubba sawaihi na watsar da dukkan soyayyar wani annabi duk wani manzon Allah na watsar da soyayyar sa sai dai san annabi kawai warabbi ko kuma warabbin birki na rantse da ubangijin Ka'aba haka magana take ala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ya habibar zati ya masoyin zatin Allah suki alal bizika ka watsar da munanan dabi'una tunda na watsar da soyayya kuwa sai ta ga to munanan dabi'una ka watsar da su ya ma'aikin Allah fari ni cewa Ibrahim la amri nayi rantsuwa da kadai ta zatin Allah ma baki ta mutan yabo mutukar na rayuna wanzu a duniya wallahi sai nayi ba annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam da rasulullahi da soyayya manzon Allah ka habi annabi Muhammad ne ya kongona wa mulki sai kuma mai tsamo ne daga cikin masifa wasu kuli shagali na madar ayyarin muddin kwanuka mata kuce na bihi ya ban sa sannan manzan Allah ala saurara ka ji ya malazal khalqi ya mafakar halittar Allah jidli kai mun baiwa wa anki sai kuma ka tsamo ne daga cikin wahalar rayuwa wa kujri ka jawani ya ma'aikin Allah ilal mahabubi zuwa soyayyar ka kai mahabubu jujiliya kai mun baiwa birmuna da samun abun buri wasirni ka sadar da ni ya rasulullahi fa inni lisalati laka allazi ni kama allazini a cikin fala dan kace allazina me to mai kare shi ko allazina amanu allazina kafaru allazina ja'alu allazi to ni kamar allazi ne ba cikin to cike ni rasulullahi shi waraje ni allazi ne ba kare shi to kai ka cika ni cika ni rasulullahi to tunda haka sai kuwa a ce tuka nan zo da kai mai cin Allah nan zo barka ya rasulullahi wa innal qusra illu bijillati wannan yabo da ne maka dan kanka daga karanta ta ne ni barhaman ne kankani sai ban ya zama dan kada shau ne baki takabbal aka wannan yaban da nayi bi faralin da farala ne ka daga gare ka ya khaira mulkizi kudu akwai ya sai ku gyara ko gogo ba sai ya gyara ya khaira mulkizi ya fiyayyen mai zamani daga cikin muhallar rayuwa fa salla alaihi sallam Allah kai salati gare shi bi kidar katili daidai gurgurdan darajar annabi Muhammad a wajen ka Allah alaihi salatin da zaki masa wa alim da alayinsa wa sahabi da sabansa alau kullu tijibi sabon manzo Allah sun daukaka akan duk wani malami to sune malaman malaba Allahumma salli ala
Muhammadin fatil ma ul qalbatil ma sabana sallallahu alaihi wa ali la sarika al-mustaqim wa ala ali aqdida ila